saura inyarinya kamar ruwan soyayya kai zan wa kwalliya da baya nazo ka walla bari kaunar ka ba in kai da kai nake rike jari samun ka na cika buri sai malami na ne jinin jiki na ne alfahari na ne uban gida na ne akwai batunka a bakina da kai nake tuna sunana nazo isar maka sakona irani taka atake na soyayya ba ku ba wace ba soyayya ba madi wace ba soyayya ba cuta wace ba ke yi kazan mijina dani da kai za mu more kauna mu rayu tare mu mutu tare mu tashi tare zama a tare ai babu ware ilahu hore amini jere kan gidan amare zuciya ta ta sallama dani da kai sai muke kama wani na kaunar ka na zinduma ana kirana da malama basu soyayya ba ku ba wace ba Soyayya ba cuta wace ba Soyayya ba kuma wace ba Soyayya ba madi wace ba Soyayya ba cuta wace ba
Don't mixed.